Sabani rade rade da ake yadawa a Yola fadar jihar Adamawa na bullar cutar sankarau sakamakon alamomin da wasu mutane biyu dake kwance a wani asibiti mai zaman kansa na bala da suka nuna wanda ke kama da alamomi na kamuwa da cutar ta sankarau. Kwamishinan kula da lafiya na jihar Adamawa Dr. Fatima Atiku Abubakar ta bada karin haske kan al'amarin.
Gaskiya al'amarin shine har yanzu dai Adamawa ba ta yi recording ko case daya ba. Kani ma naji akan cewa wani private clinic jiya aka yi magana kan cewa sun samu outbreak guda biyu, amma ina son gaya muku cewa test da za a yi kafin a yi is confirming akan cewa patient na da meningitis. Reagents din ba haka suke to ko ina ba, so reagents da ake yi amfani da shi a yi testing suna asibitin su ganye mubi numan da specialist, so a wajajin ne za a kai sample da reagents da WHO partners din suka bamu sai mu confirming akan cewa lalle wannan patient tana da meningitis ko ba ta da shi.
Shin babu wata alaka ne tsakanin ku da asibitoci masu zaman kansu da suke nan jiha?
Ko alaka muna abubuwa muna kiran dama mu duk abinda muka yi na mutanen disease surveillance officers da suke local government aka kira su aka ce musu to su sa ido yanzu akan cewa you know in sun samu irin wayannan masuloli su yi referring patient din, amma ko private din ma muna harka da su. Bai kamata ma private din ya fita haka kawai ya faɗa akan cewa akwai case guda biyu ba tunda ba ai confirming ba.
Biyo bayan barkewar annobar sankarau a jihohi 11 daga cikin 36 da ta hallaka kusan mutane 400, Dr. Fatima Abubakar ta ce akwai matakan karta kwana da gwamnatin jiha ta dauka.
Gwamnati ta saya magunguna about 10,000 doses dai na magani da za a ba mutane ya kai reportin cewa an samu
case. Kokarin da nayi domin in ji ta bakin likita mai kula da asibitin na Balada kan wannan lamarin ya cutura. A daya bangaren kuwa mazauna garin Song da ke jihar Adamawa ne suka fada cikin fargaba da rudani biyo bayan rahoton da asibitin garin ya bayar na wasu mutane kwance a asibitin da ake tuhuma da harbuwa da cutar zazzabin lassa waɗanda biyu daga cikin su suka rasu. Tare Dr. Abdullahi Belel shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko na jihar Adamawa ga kuma bayanin nazarin da hukumar ta gudanar kan cutar da ta yi dalilin mutuwan mutanen biyu.
Sati mako biyu da suka wuce dai muka samu wannan report din marasa lafiya da aka kai su asibitin Som. A cikin su mutane biyu suka mutu da zazzabi da kuma aka ce suna amai da gudawan jini, amma da muka yi bincike muka tabbatar cewa ba zazzabin lassa fever bane, dan da aka dauki jinin su aka je aka gwada aka tabbatar mana cewa ba lassa fever bane, dan haka Adamawa zuwa yanzu dai bamu da lassa fever, amma mutanen mu suna nan suna ta kan nema suna tabbatarwa mutane kuma idan akwai za a dauki matakin da ya kamata.
Akwai tsare-tsaren da hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar Adamawa ta shimfiɗa ta amfani da sakon karta kwana wa jami'anta don sanar da ita bullar alamun cutar ta sankarau, inji Dr. Abdullahi Belel.
Idan akwai emergency immediately za a samu wannan report, dan akwai kowane case da aka samu ko da wani asibiti ne mutanen mu ne suke reporting kuma za mu samu reporting a ranar.
Rabon a sami barkewar annobar sankarau a jihar Adamawa yau sama da shekaru 5 da suka gabata. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.